Exclusive from SoundReloaded.net.
See, you don't pay. For to Zaji.
Look at me. Facebook.
Pop Puniga. That's IMXB. Good evening, guys.
Hey, baby.
on Facebook ya shigo kasa na tinda matan kudu arewa ma har da yan gari na gasunan da aiki ga tarun wanki amma kullun post mallam babu dare babu rana da kace bata hadu ba sai ta fara casting wai burin ta kace mata ta iya devising yan matan Facebook ya ci a ce ku daina funku tunda mun gane ta funku to ku ba mu hankalin ku si yan matan Facebook babu ruwan su da fading amma da kaso da gaske za su ma offending sai ka ji honey wai yaushe zaka zo ka ganni kuma da ka je wallahi za ta je ka kai ta shopping Emma ten Facebook, pass to the class, I say some casting. See some casting. Emma ten Facebook, when I hide in the deleting. Emma ten Facebook, pass to the IG, say they post this.
See they post this.
Emma ten Facebook, when I comment, come up, pass to the flying. Hey baby, they in a haka, they in a haka, they in a haka. Hey baby, they in a haka, they in a haka, they in a haka.
Mazan fada ne yanzu murza da yana ga hudu ko dai ya da ne ɗan matan Facebook nan wasu sun tarkace ne irin kai na gaba yayi gaba naji an ce kina da taurin kai kaman goruba ana ta IG da Twitter ke kina ta Facebook gani kike kin girma ko dan kin fara pimpus irin so fake kai si ba di like ko kallon kin muke like mu in the making ni da zaki everything we do ayana da zaki ba sai ɗan matan nan wallahi yana sa ni tsaki looking cool online a zahiri kaman jaki am fab you know guys
Yeah, Martin Facebook, pass to the class, I say some casting.
See some casting.
Yeah, Martin Facebook, when I'm not hiding, it's not deleting.
It's not deleting.
Yeah, Martin Facebook, pass to the IG, say they post this.
See they post this.
Yeah, Martin Facebook, when I comment, come up, pass to the flying.
Hey, baby,
they in a haka.
They in a haka.
They in a haka.
Hey, baby,
they in a haka.
They in a haka.
They in a haka.
For to Zaki
Emma ten Facebook
Pop Crew nigga That's IMXB Good evening guys
Exclusive from SoundReloaded.net